My girl dressed so snazzy, makes me wanna sing all jazzy. What would I ever do without a sweetie like you? Her hair so fluffy, make mine feel all scruffy. What could I do without a sweetie like you? Want to stay together, make her mine forever. Hope I can make the measure to make it a lifelong pleasure. My girl is so fancy, makes me all kind of antsy. Just what could I do without a sweetie like you? My girl is so witty, she really deserves this ditty. Just what would I do without a sweetie like you? Ba da 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 da